Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Bakir. Shugaban Amurka Joe Biden ya bada sanarwar haramta shigowar jiragen sama da suka taso daga Afirka ta Kudu zuwa nan Amurka da ma wasu kasashe bakwai daga ranar Litinin. A jiya Juma'a ne Biden ya bada sanarwar bayan tuntuɓar Dr. Anthony Fauci, wanda ke ba shi shawara akan harkokin kiwon lafiya. Sauran kasashe bakwan ko sun hada ne da Botswana da Zimbabwe da Namibia da Lesotho da Eswatini da Mozambique da kuma Malawi. Biden ya dau wannan mataki ne bayan da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ayyana wani sabon nau'in coronavirus, nau'in cutar mai matukar hadari da ake kira Omicron. Shugaban da Amurka ya kira ga kasashe masu hannu da shuni da su taimaka wa kasashe matalauta da allurar rigakafi. A jiya Juma'a, kasuwar hannu jari ta fado warwas, inda kasuwar masana'antu ta Dow & Jones ta sauko da sama da maki 1000, yayin da aka sanar da bullar nau'in coronavirus a kasar Afirka ta Kudu da ke kuma yaduwa zuwa sauran sassan duniya. Masu zuba jari ba su da tabbas akan ko sabon nau'in cutar za ta iya maida hannu agogo baya a nasarori da aka cimma cikin watanni da aka yaki da annobar COVID-19. Wannan dai ita ce rana mafi muni ga ma'aunin kasuwar jari na Wall Street tun cikin watan Fabrairu. Ma'aunin da ya kasa sosai ya shafi harkokin banki da kamfanonin tafiye-tafiye da na makamashi, yayin da masu zuba jari ke kokarin daukar matakan kare kansu da harkokin kuɗinsu daga sabuwar cutar. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta kira nau'in sabuwar cutar da mai bazuwa cikin gaggawa. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya lashe takobi a jiya Juma'a cewa zai bisa abokan gabansa a wani sakonsa daga filin daga, a cewar ma'aikatar yada labaran kasar, yayin da Majalisar Dinkin Duniya take kashedi. Yaƙi na shekara guda ya jefa miliyoyin mutane cikin rashin abinci. A daidai lokacin da 'yan tawayen tigiri suke sanar da kwace yankuna, suna ikirarin sun kwace wani gari mai tazarar kilomita 220 daga Addis Ababa. Kasashen duniya suna jin tsoro rikicin zai kara ta'azzara, inda kasashen waje suka yi kira ga 'yan kasarsu da su bar kasar. Ma'aikatar yada labarai ta kasar ta faɗa a ranar Laraba cewa Abiy, tsohon Lieutenant General soja, ya isa filin dagan domin jagorantar yaƙi da ake yi da 'yan tawayen, ya kuma miƙa ragaman shugabancin kasar ga mataimakinsa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, jami'an tsaro a ƙasar Iran sun yi amfani da barkonun tsohuwa da sanduna har ma da ƙananan harbe-harbe akan masu zanga-zanga a Isfahan domin taimakawa manoma da suka fusata sakamakon rashin ruwa, a cewar kafafen yaɗa labaran Iran da shafukan sada zumunta. Hotunan bidiyo da aka kafe a shafukan sada zumunta sun nuna jama'a a tsakiyar birnin na Iran a fili suna bude wuta akan masu zanga-zangar a busasshiyar kogin Zayan Deher Road, kogi mafi girma a yankin mai fama da fari da ba wasu hanyoyi da ke kusa. Kamfanin dillancin labaran Fars ya ce masu zanga-zangar suna jifa da duwatsu kana sun cinna wa baburin 'yan sanda wuta da ba motar ɗaukar marasa lafiya ta ambulan. A ƙarshe, a jiya Juma'a, kasashen Rasha da Indiya da China sun bayyana damuwa akan mummunan kalubalen aikin jin kai da ake fama da shi a kasar Afghanistan da kuma yadda safarin miyagun kwayoyi ke kara yawa a kasar da yaki ya daidaita. Ministocin harkokin waje kasashe uku mafi tasiri a yankin sun yi wata ganawar bidiyo inda suka sake nazari a kan matsalolin Afghanistan da ma wasu batutuwa. Rushewar tsohuwar gwamnati mai samun goyon bayan kasashen yamma a Kabul da kuma dawowar kungiyar Taliban a cikin watan Agusta ya jefa Afghanistan cikin mummunan taɓarɓarewar tattalin arziki da ba a taɓa ganin irinsa ba a ƙasar. Ministocin sun lura da tsananin damuwa akan yadda abubuwa suka rincaɓe a Afghanistan cikin gaggawa.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
lafiya kalau alheri
ai ka ban dariya je na gomma
Allah rike
wanda kira ka naje kamar bakin ka na motsi nace lalle ba dai a ce ka ba talatalo
na ai
mana ka ba talatalo wai sai kace wai ai kai bana shiru ka ji sai ka
wala shiru na ji sai dan pizza da aka ce bara mu da dangantacci ki san mu pizza muna cin shi sallah ne
Nace duk garin nan da zaka kokkata kofin wani ka je ka ci talatalo ka san wannan ranan
kin san
ya shiga gidan ko aka ci abinci
kin san corona ta raba tsakani ba haka ba haba muna office me zai hada cin
talatalo ana ba magana ai shine ba da corona ta hana mu wannan zumuncin Allah ya nuna mana bayan
cikin amin amin
saba
amin
Allah ya sa mu ga bayan wannan bala'i
kin san kuma shugaba yana ran gadi yana ziyararsa a Ghana
yata ku kai ne mai masaukin baki daga nesa
lalle ne ka eh ana na ya shata rubu
ne masaukin baki daga nesa
Allah sarki
to Allah ya dawo da shi lafiya Allah ya sa gaba lafiya
amin
to baba kamar da muka saba bari mu bude wannan babi daga shigashe yau ma shekara na karewa muna da zamu sada zumunci da kuma taya murna mu ma aure ya dawo gidanmu
lalle ne kan
haka ne Mustapha Nasiru Batsari.
Haka abu namu.
Yawa abu namu maganin.
Magani a kwabi mu.
Haka yake. To ƴarshi Umba ce za ta yi aure wato ƴarshi Salamatu Mustapha Nasiru Batsari da aka fi sani da Ummi. Da angonta Yusuf Sanusi Dada dan gwari wanda yake aiki a gidan radio Landmark FM Kwantagora wato ƴar jarida ƴar dan jarida za ta auri dan jarida.
Dan jarida haka ne. Za a ga biro da recorder kidan.
Biro da recorder. To za a yi wannan auren ne a ranar 4 ga watan gobe. Da misalin karfe 11 na safe a kofar gidan shi wakilin namu Mustapha Nasiru Batsari da ke bayan gidan Alhaji Dan Lami Sarkin Daji unguwar Rahama Kwantagora. To muna fata za a yi wannan aure a ya dace, Allah kuma ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare. Har yanzu muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Malam Aliyu Bashir da na marigayi Haruna Sabo waɗanda za a ɗaure auren ƴaƴansu Ramla Mustapha Aliyu Hajiya da barista Mustapha Haruna Sabo. Za a auren ne su kuma a wannan Asabar ɗin yau ɗin nan kenan. Gida mai lamba 71 Rimin Tsiwa. Ka san Tsiwa?
Tsiwa.
Eh, ka san Tsiwa da Hausa?
Wato tsiwa irin wani
to ban faɗa ba aramin tsiwa a rimin tsiwa kai
rimin tsiwa
dike dan kuwa
lalle dike
rimin tsiwa za a yi a cikin sashe da karfe 11 da safe. Har yanzu muna taya bayakin Findiga Ahmed Usman Ahmed Muhammad ya dikawo da zai aure da ƴarsa Hawwa'u da Abubakar Sadiq su ma yau ne za a yi wannan aure a masallacin mai martaba Sarkin Gombe da karfe 11 na safe. Sai kuma kakakin Sarkin Shafale wanda zai aurar da Ibrahim Muhammad Agwai da Salsabila Muhammad Lawal. Suma ranar da za a yi namu na batsari wato 14-12 ga ranar 4 ga watan gobe. Kuma ranar ne za a yi nasu a sabon layi hanyar tudun guda.
Lalle kowa ya je nashi kenan.
Kowa ya je nashi kenan amma mu a fi zuwa namu.
Haka ne? Haka ne? A zo namu kan gaskiya ne.
A zo namu. To na gwamma na ganka kai ma da jeri
ai ga su dan ne hannuna kaca-kaca. Bari mu faro da wannan wato gaisuwar taya murna ga iyalan marigayi Malam Aminu Dan Zaki mai gatari da na Alhaji Suraj Ibrahim Yaji mai gatari na ɗaurin auren ƴaƴansu Rabiu Aminu Muhammad Dambulin da amaryansa Bilkis Mahmud Tahir walida wanda za a ɗaura a ranar Asabar. Shi ma wannan auren hudu ne wato ga watan Disamba kenan, wato wata mai kamawa, amma za a daura da misalin karfe 2:30 na rana a masallacin Dan Sama unguwar Waziri Mai Gatari. To Allah ya bada ikon zuwa. To sai kuma gaisuwar wato taya murna zuwa ga iyalan Madugu da na gidan Sarki Malam Ali Kumasi na daurin auren ƴaƴansu Halifa Shehu Madugu da angonta Alhassan Mutawakilu da aka fi sani da Junior wanda za a daura a mako mai zuwa wato ranar 5 ga watan Disamba kenan a fadar Sarkin Zangon Kumasi. Wato gaisuwa zuwa ga Hajjia Ramatu Mr. Lady Boutique da kuma Hajjia Mardiya First Lady iyayen amarya. Sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan Alhaji Muhammad Ishaq da na Alhaji Umar Abdullahi na auren ƴaƴansu Muhammad Shamsuddin da Ummi Suleiman Umar wadda za a gudanar da bukin a gobe Lahadi. Wato an riga daura auren ana gudanar da bukin a gobe Lahadi a Fadama Park unguwar Sabo Fadama unguwar National Chief Imam kenan. Iyayen amarya ko sun hada ne da Alhaji Muntari Brema Garkuwan Gabas da Hajjia Melin Sarkin Fawa Tanko Kumasi da Hajjia Jamilan Asasi Antin Superior da Hajjia Rabi matan Alhaji Labaran Winiba da Hajjia Fauziya Q60 kanwar Garkuwa. To sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga Malam Abubakar na auren yarsa wato Hawwa'u da angonta Abubakar Yakubu wanda aka riga aka daura jiya Juma'a. To duka dai Allah ba da zaman lafiya da kuma zuri'a daya ba.
To amin sun mu amin. To baba bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna wannan ba aure akai ba, abinda muke addu'a kenan kullun. Allah ya sa mu kai lokacin da za mu ritaya ba mu aiki
Haka amin.
Muna taya murna ne ga Reverend Dr. Bakari Ibrahim da kuma Reverend Zaure Mai Gida waɗanda suka yi ritaya a ƙarshen makon nan bayan kammala aiki na shekaru sama ma. Sai kuma gaisuwar fata alheri da ban gajiya ga Professor Abdullahi Shehu, jakadan Najeriya ƙasar Rasha, da fatar an kammala taro a Abuja lafiya an kuma koma gida lafiya.
To ni kuma bari mu mika gaisuwar taya murna zuwa ga hakimin Sule Tankarkar Muhammad Idris Wambai dan majalisar sarki, kin mika bikin cika shekaru 45 akan kujerar hakimci. To Allah ƙara lafiya da tsawon kwana. To bayan haka sai ta'aziyya kuma da muke mikawa ga ma'aikata na Zuriya FM a birnin Kumasi na rasuwar wato shugaban gidan radio kuma mai gidan radio gabaki ɗaya kenan, Alhaji Abubakar Haruna, wanda aka yi jana'izarsa a ranar Alhamis a birnin Kumasi. To muna mika ta'aziyya musamman matarsa wato Hajiya Suwaiba kenan da kuma iyalai, musamman wato Alhaji Haruna Alhassan da kuma Alhaji Hakim. Muna muku ta'aziyya daga sashen Hausa da muryar Amurka.
Da duka ma'aikatan wannan gidan radio.
Kwarai da General Manager Isu Inshola.
To Allah ya ji kamar mace, Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen.
Amin summa amin.
To baba bari kuma mu sada zumunci, mu faro daga garin Buti, jihar Jifa, jamhuriyar Nijar. Gaisuwar Usman Abdumali zuwa ga Mustapha Abdu Buti da Abdulrahman Abdu Buti, sai kuma Jibrilu Abdu Buti da Gapko Abdu Buti da Alhaji Abdu mazaunin Libya, sai kuma Muhammadu Abdu Yamai a Niger da Mani Jali Buti, sai kuma Malami Umaru Buti da Muhammadu Lare Normal Buti, sai Suleiman Digari Bauchi da kuma Ismaila Musa Diriyan Fulani.
To sai kuma gaisuwar Abali Yahuce daga Alhassan Bibiji a Kumasi, wanda ya ce yana mika gaisuwa da fatan alheri zuwa ga amininsa Malam Dauda a garin Tamakedan da ke jihar Accra, da matarsa Hajiya Meli da aka fi sani da Hajiya Mama, da 'ya'yanta Tagwaye wato Radiya da Mardiya, da kuma Maryam wato wadda ake kiranta Hajiya Mama kenan, sai kuma ɗansa Alhaji Aminu da ke garin Kufreduwa. Akwai kuma gaisuwar Abali Yahuce zuwa ga Alhaji Hallar Kumasi, babban jami'in sadarwa a ofishin hukumar raya birane da zangwane na ƙasar Ghana, da kuma gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga mai martaba sarkin zangon Accra da ake kira Alhaji Yahaya Hamisu Bako, wanda ke shirin tarban shugaban sashen Hausa Ali Mustapha a ziyara da yake kai a Ghana, inda zai gana da wato Hausawa kenan mazauna ƙasar Ghana. Sai kuma gaisuwa zuwa ga Malam Imrana Adamu Bako, marafin sarkin zangon kenan, da matarsa Sister Amina Aminu Bebeji, da Alhaji da Malam Salisu Adamu Bako, da Malam Babalu Babatu da matarsa wato Rukayya, wato su duka Adamu Bako kenan, da Alhaji da Malam Anyas Adamu Bako wato Usa kenan, da muke cewa Usa Bakufe, da Hajiya wato Sister Kandi Adamu Bako, da kuma Malam Sa'adu Adamu Bako wato Malam Awi kenan, ko kuma Sa'adu Bori.
To madalla bari mu dire a Zamfara ga gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta Mahmud Salisu ƙaura na Mauda zuwa Khalifa Atiku Abubakar mai suna ƙaura na Mauda, da Malam Badamasi Limamin Masallacin Juma'a na Bi Ƙaura, da Honorable DG Ubaidullah Yahaya Ƙaura, sai Injiniya Kabiru Shehu Kamoshi Ƙaura da matarsa Anti Shafa'atu Salihu, da Honorable Hafizu Balarabe Gusau da Faruku Liman na Ƙasa, Allah ya sa ni haka ne.
Amin.
Malam Soho mai wankin hula kauran na moda, sai Alhaji Buhari mai shago bakin kasuwa kauran na moda, da Nasiru Musa Adapka, sai baba Yusa Sau. Fatar an tashi lafiya, kamar da yake da cikin baba.
Kasuwa da kasuwa haka yake. Labarin wani ba haɗeje ne. To, to Abdullahi haɗeje shi ka haƙuri ka saurara kai ba.
Ai shi ne wani ba haɗeje ne yana cikin aikin baranta a gidan wasu masu kuɗi. To, sai ranar Hajiya ta kira shi, ta ce, ba haɗeje za ka iya zuwa kasuwa, sai ce haba Hajiya.
Me zai hana? Ya
kuma hawa gidan mu ba muke cefa ne ba.
To.
Sai. Ce gefe na Hajiya. To shi ke nan sai Hajiya ta ce mishi, to bari ta rubuta mashi abin da zai sau a takarda don kare
shi. Saboda bantuwa.
Yawwa, saboda bantuwa. Shi ke nan da yake ta rubuta mashi, in ma bai iya karantawa ba, in ya je a nuna mashi.
A nuna masa haka.
Ta rubuta mashi, ya gane, ya ce ya gane. nawa ne wannan kaza 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 haka yace to ya gane. To jajiya ta rubuta mashi takarda tace magi ta rubuta magi. Ta sa alama tace $200 gishiri $100 albasa $100 tarugu $200 kori $100 manja $200. To da ta gama tattara duka abin da take son ta saya din nan kawai sai ta sa mishi total jimila ba $850 kudin ya kama
baki ɗaya kenan jimilan kudin
$850 shikenan ta mika ma dan hajje da ya takarda da kudi ya tafi kasuwa dan hajje da ya tafi layi layi duk ya sawo komai da komai da ta sa mishi a cikin wannan takarda shikenan ya wuni yana neman total
inda ake sai da total
inda ya neman total yayi ta yawo yayi ta zagawa yana neman total
ko da wani kudi zai siya total din
ka to shikenan shi abu biye daure mishi kai ko ya yayi ta bin hanya ya bi abin da abu biye daure mishi kai na farko bai samu total ba
bai samu total kuma ko kudin total ya baki ne sun zube
ba kudin total ba total yawuni hajiya ta jira za ta tsanwa hajiya ta jire shiru sai can dan Hadeja da ya gaji da yawo ya ce to bari dai tafi ta ra radi da kai
eh haka ne ya rungumi kadara gida
ya mutar da kudi na biyu kuma shi gashi bai samu total ba sai da ta koma ya ce mata wallahi tallahi hajiya na so komi abinda ya rage kawai ne ta yawo na kasuwar na kawai shi ne total da ban samu da saya ba kuma gashi kudin total din ya bace
wanda hajiya ta ke
hajiya mai sai za ta yi ga haushi ga dariya shi da ya bata mata lokaci ba ta samu ta
kuma ta samu ta yi abinci ta ba da ba ta yi da fuwa ba
ga sirve da ba wani batun total ba kudin da ya bace to kai ne hajiya ko kuma kai ne mijin hajiyan an zo gida ba ba abinci wai an fitar da abu a sabu total ba kuma kudin total ya bace ya za ka yi da
dalilai wallahi ni dariya zai ba ni kawai wallahi ya ne wai kudin total akwai mutane ba
abda shi da geography shi ya kashe
geography
to ba mu da ga malaba Juli ta da daga mana hannu sabili da ka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin
baba ya gobe bakeri
alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
lafiya ubangiji na kai nake lafiya ubangiji na kai nake wadai
lafiya ubangiji na kai nake wadai
wannan shirin na zo ranku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu ta shirin VOA Africa akan mita 102.5 bayan ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter sauraron shirye-shiryen mu da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci da kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter su a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Creation da ta da shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.